Mai sauraron assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
Rayukan mu a yau da gobe sun zamo jarun wadansu, mutuwar mu a yau da gobe ta zamo nomin wadansu, yawan mu a yau da gobe ya zamo neman wadansu, kuri'un mu a yau da gobe sun zamo mulkin wadansu, yau hakin mu na yau da gobe ya zamo ga adan wadansu, ba makwancin zama mu huta mu na agoyen wadansu. Babu enki mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana. Yau gari ka goba wannan ka ba a kanka aka tsaya ba, yahudi ya jira muke yi gobe an taka alkiyama. Yau gare ka goba wannan ka ba a kanka aka tsaya ba, yahudi ya jira muke yi gobe an taka alkiyama. Marabar talaka da bawa annika soyo a warwarewa, yaushe ne yau dara a kanmu, yaushe ne za ta warwarewa, yaushe ne za mu kauce kunci tsarin nan ya warwarewa, yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwatsewa, yaushe ne za mu samu kunci wai adala ta zagayowa. Yaushe ne za mu daina kuka dan hawaye su bar zuwa, yaushe ne wai bugun zukata da su bar bubuga da kawa, yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa, yaushe za mu ɗanɗan romo na adala da kan faɗowa, yaushe ne za mu samu barci da tsale bata na fitowa. Yaushe ne za a daina dukan talaka a hana shukuka, yaushe ne za mu gane doka na gare ni ta na gare ka, yaushe ne za a sanya doka sama da kasa a buduka, yaushe ne masu yin hukunci za su zartar kasan ta doka, yaushe ne jami'an samuwa za su bar warware da shukuka. Yaushe ne yaudarar talaka za ta samu ƙarshen gudana, yaushe ne yaudarar siyasa za ta zo ƙarshe a waina, yaushe ne talakan kasata za ya samu kansa ganina, yaushe ne za a juya hali fara gurbi ya daina ɓarna, yaushe ne juyin juya hali na nagarta a zai gudana. Yau gari ka goba wannan ka ba a kanka aka tsaya ba, yahudi yaushe ne za mu sam salama a da sa'ida ko ɗan uwana, yaushe ne za mu sam sawaba da sa'ada ko ɗan uwana, yaushe ne dangi zukata za su san mu sanin lumana, yaushe ne wai yaushe ne wai yaushe ne ranar nufina, yaushe ne ranar tsayawa ta hawayen da ke gudana. Yan uwanmu na nahiyarmu sun zamo yan gudu a ɓuya, an rugu-rugu za nahiyarmu wacce tuntune ke a waya, an kisan gilla gare mu ga marayu da magidaya, tattalin arzikinmu babu ba su kuni na kasa kaya, tallafin yan gudun hijira yau da shi wasu ke a baya. Yau gari ka goba wannan ka ba a kanka aka tsaya ba, yahudi hakuri dai hakuri dai hakuri Najeriya wa, dalin nasara yana anan karkutse ne Najeriyawa wanda a ciki yazo bushiya alami ne na karkarewa da hama nabiya da tsauri wata ranga zamu sha'alawa gudun hijirar rike su dan uwa na jini rikewa
to jama'a barkanmu da dai wannan lokaci kuma barkanmu da sake haduwa wannan safiya daula barka dai
to Usman ina kwanan mu
lafiya lauya gida ya aiki
to mun gode Allah
eh ana ta fafatawa
ana ta fafatawa
to haka yake
an dawo cikin koshin lafiya
to alhamdulillah to ya
an ji sauki kam
yawa ya da jin murya kai za su ce kin ji
sauki
ne ke rera musu abin ya huce
shine ai
to Allah ya sa mu dace kuma
Allah ya kara mana lafiya sai da lafiya ake komai
sosai kuwa sosai sosai to yanzu zamu fara ne da auren da za a daura na wakiliyarmu a nan murya Amurka wadda take wakiltar mu amma a Barno Husaina Muhammad sunanta wadda kuma za ta angwance tare da angwanta Abdullahi Bukar shi kuma shi ma kamar dan jarida ne yana aiki a Anadolu Agency ta Turkey wato kamfanin kamar irin dalancin labarai dinnan ne a kasar Turkiya zai auri ita Husaina Muhammad sai mu ce Allah ubangiji ya tabbatar
zaman lafiya
amma sannan za a daura auren ne ranar 28 ga watan Yulin nan na shekarar nan da muke ciki kenan
nan da makonni biyu masu zuwa karshen wata kenan
yadda yake kafin lokacin zamu sake tuna musu yawa za a daura kuma auren ne da karfe 10 na safe a Gwanje bakin gada a kusa da Youth Center da ke Maiduguri a jihar Borno Najeriya sai mu sai Allah ubangiji ya tabbatar da alheri kuma ya bada zaman lafiya kai mu lokacin
amin
muna taya Sheikh Ahmad Adamu Kotibi murnar auren ɗansa Hubairat da kuma amaryarsa Hawwa'u wanda ake ɗaurin auren yau Asabar din nan sai mu sha Allah ubangiji ya bada zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi kawo zuri'a ta gari
to amin ya rabbil alamin
to a fara karatu
sakon gaisuwa na musamman a hannuna kamun na shiga dandalin mu na Facebook din to sakon gaisuwa ne zuwa ga Dr. Honorable Salisu Zakariya Ningi auren Ningi muna miƙa gaisuwan mu kuma muna fatan ka tashi cikin koshin lafiya
to Allah ya sa
to bari mu shiga shafin Facebook to mi kasakannin gaishe-gaishen mu to sakon gaisuwan farko na abari ya huce zuwa ga Shu'aibu S na fada tare da Shehu Bashir Fulani gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayuba dan Marka to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Aminu Kano mai da garku tare da Nura Abubakar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Musbahu Umar Kardi tare da Hassan Sarki gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria tare da Murtala Garba fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Aliyu Isa Tahir tare da Mahmud Ishaq tare da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil tare da kuma Muhammad Ciza to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Malam Sani Ibn Husaini tare da Bulama Bukar sai fatan alherin abari ya huce zuwa ga Faisal Lawan tare da Fahad Shu'aibu fatan alherin abari ya huce zuwa ga Usman Lawan da Bashir Babu fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Nafi'u Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Nasara sai fatan alherin abari ya huce zuwa ga Bashir M Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M Ramadan ne Gombawa fatan alherin mu na yau na filin abari ya huce zuwa ga Abdullahi S Idris tare da Musa Adamu da kuma Lawal Aminu to sai gaisuwan karshe na filin mu na abari ya huce daga dandalin Facebook din zuwa ga Sa'adatu Ahmed Sa'i tare da Muhammad Salisu muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya
amin amin to yanzu kuma sai in leka shafin email kenan sakonnin da ake aika mana ta hanyar email wanda zan fara ne da Haruna Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa wanda da farko ya ce ya sakoni biyu ne zan hade su kawai wuri daya ya nuna ni cewa ya kamata mu dinga karanto musu na Facebook mu karanto musu na email to ai mukan yi haka in kuma
in
mai tabbata sanan ya fa aikowa
ayo din ma haka ma muka yi
yawa sannan kuma kaman sati biyu da wuce ma ai mun karanto shi kanshi nashi din daga kuma daga email din ne a sakon sa na gaba kafin ya gaisuwar sai ya ce Allah ya bata lafiya wato yana miki addu'a kenan
to
Allah ya kawo sauki
to na gode kware ku Allah ya ansa addu'a gashi na warware ku na dawo bakin aiki
yawa sai kuma ya kara da cewa yana mika kuma fatan samun lafiyar zuwa ga kuma wani Alhaji Umar bata bazuga yace Allah ya kawo sauki da kuma Alhaji Ali bata bazuga da Alhaji Sule na yashi bazuga da Alhaji Ali mai citta bazuga sai kuma injiniya Adamu makanikan daf irin motar nan daf
sai abin da yake gyara kenan
yau sai a ashaka sai kuma da dukkanin ma'abota wannan dandali na filin abari ya huce baki daya to suna ansawa ko ce muna ansawa to sai kuma sakon gaisuwar Yusuf Yusha'u yace gaisuwar abari ya huce daga mai sauraron ku a koda yaushe sai kuma ku mika gaisuwa zuwa ga Jummala mai sai da goro matar Namadi Lukuta da ke daurawa a faki sai kuma Jimmai mai kosai kauraka a faki sai kuma Saratu matar Isuhundi la faki to da fatan sun ji haka kuma gaisuwar fatan alherin abar ya huce daga Yusuf Garba Dauda zuwa ga Malam Abdullahi mai kifi bakin masallacin unguwar Jaji sai Yakubu Sambo mai nama a unguwar Jaji sai Isubu Ogana Mamman Dada a unguwar Jaji din dai duka Allah ya sa suna cikin koshin lafiya a garin Fataskur kuma sun ji
to amin summa amin
gaso fata alheri na abar ya huce daga Sani Alwa yace ina yi wa filin abar ya huce da dokacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkanin ayyukanku amin to muna godiya
to amin mun gode
yawa sai gaisuwar mai nasara nasarawa funtuwa yace gaisuwa zuwa ga filin abar ya huce daga ni mai nasara a funtuwa sai sakon karshe daga Aliyu Adamu Gulde yace assalamu alaikum gaisuwa da fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa ina gaida Usman Sarki Mu'azu da Ali Habibu da Muhammadu Azahido sai kuma Shehu Bashir Fulani da al'ummar garin Ngulde gaba daya to muna fata sun ji daga Aliyu ga gaisuwa nan to sai waraka ta karshe kin san waraka falle kenan to sai kuma daga karshe Salifu Zakari yace dubun gaisuwa da fatan alheri a gare ku ma'aikatan VOA da fatan kuna cikin koshin lafiya gaisuwa zuwa ga Adamu Ngulde da kuma Adam gaisuwa da kuma Mutari Isufu da ke maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da kuma Abdul Aziz Alasan mai goro a bakin tashar gidan Ramji haka kuma bai manta da Abbasi da mai gilas ba da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji dan jami mu je shakatawa
to
shaksiya 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 ta fadi ya bangane ba wayoni wayoni shaksiya yaya zan kwashi kun fata shaksiya 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 ta fadi ya bangane ba wayoni wayoni shaksiya yaya zan kwashi kun fata wawilanna babbaya kabiliya ga dokiya ga kaudaka kabiliya ga dokinna ga mayanga kabiliya aisha ya aga mai durga dan halak kafasa ta ba tsoro lanzami iya zarce bakin kaza sabawa abai haga yankan kaza antirza a ankasa yankan karza an gunsa an furzar saura harza an tsaga a kan yanka abai kudawa shakiya 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 ta shakiya ta fadiya mangane ma wayo ni wayo ni shakiya ta ya ya zanna mun kwashe mun bata suna na aya baki bangane ma martaba ta fadiya mangane ma kwarjini ya rushe ban ganewa daraja ta babu ban aunewa shakiya ta fadi ban ganewa me fadu uwar tasa ban ganewa adarinka akani ne ban ganewa kadama aga hauli ban ganewa ga ilmin addini ya bai nuna wa ga ilmin zamani bai nuna ba
to barkanmu da dawa da shakatawa
to barkanmu Usman
yawa
to kaman dai yanda ka sani yanzu sakon ta asiya ne da dukkan mu dai zamu taya juna akwai wakilin mu na sashen Hausa da Allah ya mashi rasuwa
Alhaji Tani Abdullahi
to Allah ya mashi rahama
amin
ya ji kanshi da rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari
amin
to akwai dan takaitaccen bayani da Grace Alheri da Aliyu Mustafa suka yi akan shi wanda yake nuna wane ne shi
muna tare da Grace Alheri Abdu Annan cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafi wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shine watakila wakili da yafi dadewa yana yawa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni tsohon dan jarida ne gogaggen dan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya a Abuja
haka
yau aka ce an dauko gawarsa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi an riga an yi janazar tashi dan takaitaccen bayanin da nake son ba shi ne shi dai Alhaji Sani kin san ya dade yana fama da rashin lafiya
haka ne
to ya bi duniya yana da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da yaya masu tari yawan gaske abin da aka sani ta fannin fuskar shi ne amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya dade yana sauraron sashen Hausa da mura Amurka ya san Sani Abdullahi Tsafi ina ji lokacin da ya bar aiki da mu shi ne wajajen shekara 2009 yau kusan shekaru 9 kenan
haka ne
da abin ya faru me zaki tuna game da shi
kafin fadi abin da zan tuna game da shi mun riga yi Sani Abdullahi Tsafi kafin mu shigo nan din na matun ma kafin dai a jana'izar sa waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin a taya murya Amurka sashen Hausa musamman a jajin wannan rashi mun samu waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar email da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna to muna godiya kwarai da gaske
kwarai me alake ta ƙarshe da shi
to alaka ta ƙarshe daga a cikin ikon Allah kamar yadda nake bayyana maka da jiya nan muke hira da kanwata take ziyara nan nake ba ta labarin yadda zuwan shi na ƙarshe a nan ka tuna lokacin da muka yi bikin cika shekaru
20 ko da wani
abu ne Sani Abdullahi Tsafi ya zo ka san a wannan lokacin har ma muka zo aka rika sa shi labarai
mutane
suna ga
kamar
ka san kamar dan jarida
ba kama ba
kamar dama nan yake aiki ba wai ya zo bakunci bane to abinda na tuna da shi na ƙarshe shine mun tashi aiki da dare yana zama a gidan Ibrahim mun tashi ta aiki da daddare mota Ibrahim mai ya kare zinto shikenan Ibrahim ya kira ni na je shin na bashi mota ta ni na zauna da sanar tsafi a cikin mota shi saboda bako ne suka ce to kan dan sanda ya zo kuma gashi bako a arasa yadda za a haka ko aka yana bari sai ga dan sanda ya zo
to ba sai ko Allah
dan sanda ya zo shikenan sai yace mun me ya faru sai nace ba dan sanda mai da ne ya kare karfe 3 na dare nace mishi mai da ne ya kare a mota sai naga dan sanda ya ga da bayan mota yana
yana gane da yan sanda
yake yana zaune a cikin mota yana ce to ya za a yi ya za a yi yana ce mun to to great ya za a yi to katse maka dogon labari dai dan sanda ya kira ne taimako ya kira amma aka kawo mai rabin jarka aka sa mun a mota kawai dan sanda ya ce to malama sauka lafiya
gaskiya
to Sani Tsafe yace shi kan ya ga abun mamaki
wato kin san wani abu da za a tuna game da Sani Tsafe shine gogormar da shayi da a lokacin da yake aiki domin shayin Sani an sha kama shi yayi rigingimu da gwamnatin Zamfara yayi da ta tarayya yayi da ma'aikatan tsaro yayi da yan siyasa ya shayi sannan wani abu da shi Sani kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha'awar harkar siyasa wanda kashanta da ya bar aikin jarida abun da ya je tsandamu cikin sa
kenan to ai da kake magana ya sha gogormar Sani Abdullahi Tsahe yana daya daga cikin waɗanda kasan sai mutum ya mutu ma ake yaba wani abu da mu a dai matsayin mu na mata yana ɗaya daga cikin ƴan jaridan da suka tsaya ma ita Hajiya Hafsat lokacin da ta tsaya takara ana magana tana magana cewa a zage ta a zage Abdullahi Tsafi domin yana yayata karfafa mata gwiwa a tsayawar takarar ta goyi bayan mata kwarai da gaskiya harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga
harkokin alaka ta da shi ta ƙarshe shi je lokacin da naje na ganshi kwance a asibiti a Gusau kamar shekara biyu da suka wuce shine ganin ƙashi da ne wa Sani Tsafi sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi sai ya zo sai ya tafi amma Sani ya dade yana wahala saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta kuma wannan kyakkyawan tarihi da ya bari na baya ya zama darasi a gurin mutane domin rayuwar Sani Abdullahi Tsafi rayuwa ce ta ɗan jarida kuma a bar koya a wurin musamman matasan ƴan jaridu da
suke tasowa aka yi ne musamman ina ma iyalin jajin wannan rashi namu ne baki ɗaya ni na je har gidan shi mun yi hira da iyalan su mun yi zumunci tare da su mun tafi Katsina tare da shi aikin da ƙarshe kenan wanda muka yi da shi a lokacin zaben Buhari na farko wanda ya tsaya takarar shi ta farko to Allah ya sa ya huta kuma dangi da aka bari a baya duka Allah ya kyautata namu ƙarshen
to amin mun gode
to Allah ubangiji ya mashi rahama mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan
amin daula
to jama'a lokaci yayi halin shi anan zamu tattara namu ya namu sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya sake dawo da mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin a bari
ya huce ba wanda ba shi magana suka ce yana kawo rabon wani
to a madadin ni Daula Salim
to Usman Ahmad kamar ne a Washington
Tarnaki Hananika majaujawa sai killa sasari kuma daurewa tarnaki mai zirgewa takunkumi mai sha'akewa tarko mai kamawa turaku kuna da horewa sarka rikicin gangan kasar uwa da ubanawa tarnaki hana miƙewa sasari hana ruhugawa karkare wandon karfe musaka waya zaunawa hutawa masaka maya hutawa tarnaki hana miƙewa sasari hana ruhugawa garkaki wandon karfe a saka maya zaunawa ubangiji masanin gaibu da ba'ini da faken kowa adalin sarki rabu da ya hannun cutar kowa mai huwa cewar mulki daidai da halayyar kowa na taho da bukata ta tsare ni kanta amun harwa tanaki hannani kewa sasari hannar rugawa garkaki wandon karfe a saka ma zaunawa dan amina tsani na
da so da koyin halaye mai gidan ashaba ti da ahli baiti da sufai mai dabi'u kyawawa game da sarkin halaye mai ruko da abun kauna abun yabon sararin koye sarari har koye abun yabon sarari har koye sarari har koye
jannati hanani kewa sarari har koye
Daka ki wanda na karfe a saka mazauna
Kama zuwa daga yancin kai zuwa a yau ban kore ba
Janaki hanani kewa
labatin ilimi na muhallan zudai ba mu kotawa
sasari hana rugawa
da tattalin arzurar kanmu zuwa a yau ban